Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Laraba 6 ga watan Mayu na shekarar 2020. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu. Sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa kwamitin ko ta kwana da shugaban Najeriya ya kafa kan coronavirus sun amsa tambayoyi a gaban majalisar dokokin kasar. Haka kuma za a ji cewa al'ummar karamar hukumar Rafi a jihar Niger, Najeriya sun koka kan kisan gilla da 'yan bindiga suke musu. Bayan nan muna tafi da rahoto na musamman akan yawaitar cin zarafin mata sakamakon zaman gida da hukumomi suka saka a wasu jihohin Najeriya don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Sannan muna tafi da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Daga bisani muna tafi da shirin tasirin azumin Ramadan. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Cewa wani babban masanin kimiyyar gwamnatin Amurka zai bayani a zaman majalisar wakilai a makon gobe bayan ya kwarmata korafin yana zargin jami'ai da yin ramuwar gayya a kansa a dalilin cewa ya dage akan amfani da shawarwarin kimiyya tare da ganin hukuma ta dage don yakar COVID-19. Yar majalisa Anna Esho, korafin da Rich Bright yake yi alamu ne masu tada hankali game da yadda gwamnatin Trump ke tunkarar annobar coronavirus. Kana ta ce za ta buƙaci sauraron bayanan sakataren lafiya da ayyuka Alex Azar da mataimakin sakataren shiri da kai ɗauki Robert Adler. Bayanan kwarmatan sun yi zargin cewa gwamnatin nan ta fifita abota da rikici tsakaninsu fiye da kare lafiyar Amurkawa a wannan lokaci na annoba. Ta ce korafin Dr. Bright na buƙatar a yi masa nazari na tsanaki. Bright ya ce Catholic ya matsawa sashin da yake jagoranta na binciken ilimin halittu akan ya samar da rigakafi daga magungunan da ba su da wani asali na kimiyya, ciki har da maganin hydroxychloroquine. Da safiyar yau Laraba, an samu sakamako mabambanta a kasuwannin hannayen jarin Turai. Kasuwar birnin London FTSE ta yi ƙasa da kashi 4% yayin da CAC 40 da ke birnin Paris da DAX da Frankfurt suka ɗan hau da kashi 2%. Kasuwannin yankin Asiya kuma sun rufe da safiyar yau Laraba, inda yawancinsu suka cirra. Inda kasuwar Hong Kong ta Hang Seng ta yi sama da kashi 1.1%, ita kuma Shanghai ta rufe da ƙarin kashi 6% a karon farko tun dawowa daga dogon hutun ƙasa. Kasuwar Kospi ta Koriya ta Kudu ta cirra da kashi 1.7% yayin da Taiwan Tech 50 babu bayani. Sai kuma S&P wadda ta yi ƙasa da 4%, an da ya rufe kasuwar Nikkei ta Japan saboda hutun ƙasa. A bangaren danyen mai kuwa, kasuwar Texas ta sayar da gangar danyen mai akan farashin dalar Amurka 24.40, wanda hakan ke nuna ya yi sama da kashi 3.4%, yayin da kasuwar duniya ta Brent ke sayar da gangar danyen mai akan dalar Amurka 31.74, wato ƙarin kashi 24%. Kasuwannin hannayen jarin duniya na ci gaba da tafiyar hawainiya, amma suna ɗan farfadowa saboda gwamnatoci a faɗin duniya sannu a hankali suna ɗage matakan da aka saka saboda annobar coronavirus. News Part 2. Yankin kudu maso gabashin Asiya na ƙoƙarin kaucewa shiga irin yanayin da wasu hotuna ke nuna halin da jama'a suke ciki a shekarun 1930. Kodayake wasu sassa a duniya sun fara fuskantar wannan yanayi a tsakiyar annobar COVID-19. Toshewar kafofin rarrabawa da sayar da kayan abinci yana haifar da asarar kankana a Malaysia, yayin da aka jirge shinkafa a tashoshin jiragen ruwa a Vietnam a watan jiya. Gudun shiga yanayin bukata ya sanya ƙungiyoyin kudancin ƙasashen Asiya kiran taro inda suka sha alwashin ba za su taƙaita fitar da abinci ba. Wannan mataki na da matukar muhimmanci ga sauran kasashen duniya da ke dogaro da kasashen Asiya a matsayin hanyar samun kayan abinci kamar shinkafa da naman ruwa. Barkewar annobar COVID-19 ya janyo hankalinmu kan hadarin da ke akwai na yankewar samuwar kayan abinci da kuma illarsa ga abinci mai gina jiki bisa la'akari da ƙarin buƙatuwarsa da yankewar harkokinsa, ministoci 10 na kasashen Asiya suka bayyana a wata sanarwa. Sun kuma yi alkawarin daina sanya sabbin dokokin fitar da abinci, takaitawa da kuma haramta sanya haraji da shingen kasuwanci. Daga ƙarshe tashar talabijin ta ƙasar Iran ta nuna hotunan yadda masu ibada suke yin watsi da umarnin gwamnati na sanya takunkumin fuska a masallatan da hukumomin suka bude a biranen da ake zaton an ci ƙarfin cutar coronavirus. Wani rahoto da tashar talabijin na IRIB dake kudu maso gabashin lardin Kerman, kawar kafar ta Iran ta yada a jiya Talata, ya nuna maza da mata suna sallah ba tare da sanya abin rufe fuska ba a manyan biranen lardin uku da suka hada da Raudba, Kahnuj da Manujan. Rahoton ya nuna masallaci daya tilo ne a gundumar Regan, inda duk masu ibada suke sanye da abin kariyar fuska, musamman kuma mazan sanye da abin kariyar a Regan sun bada tazarar kimanin rabin mita tsakanin su, cikin mutunta wani umarnin gwamnati na yin nesa da nesa da juna a yayin sallah. Bisa koyarwar musulunci dai, musulmai na tsayuwa kafada da kafada da juna ne a yayin sallah cikin jam'i. A wata sanarwa da yayi a ranar Lahadi, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani yayi umarni da a bude masallatai daga ranar Litini a gundumomi 132 inda ake zaton barazanar cutar yayi kasa. Sanya abin kariyar fuska da yin nesa da nesa da juna na daga cikin abubuwan kiyayewa da kuma takaita lokacin da mutane za su yi a cikin masallatai zuwa rabin sa'a.
A gaida Aisha Mu'azzu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, sakataren gwamnatin tarayyar kasar kuma shugaban kwamitin kota kwana, wanda shugaban kasar ya nada tare da ministan kiwon lafiya Osagi Ohanire da shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka Chukwue Ehezu, sun gurfana a gaban majalisar dokoki inda aka musu tambayoyi akan yaduwar coronavirus da yadda za a dakile yaduwar cutar. Ga rahoton da wakilin Madina Dauda ta hada mana.
We have mobilized about 3,300 informants through the WHO polio program for house-to-house search and reporting of suspected cases.
We are not enrolled in any vaccine trial because the processes have not yet been developed enough for them to be safe enough. Once they develop well enough, we may consider taking part.
Yadda sakataren gwamnati Boss Mustapha da ministan kiwon lafiya Osagie Ehanire, inda aka kwashi sama da sa'o'i hudu ana musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya akan irin shirye-shiryen da ake yi na kare 'yan ƙasa daga kamuwa da cutar coronavirus. Honorable Shehu Ahmed S. Fulani, mai wakiltar Maru da Bungudu a jihar Zamfara, ya yi mana ƙarin haske akan wannan zama.
Duk lokacin da ake yin abu, lokacin ne ake gano gyara, kuma a gano inda daidai a samu akiba mai kyau, ma'ana a samu daidaito na al'umma, domin mun fito daga ɓangarora daban-daban, kuma mun san irin yadda bayanai muke so su kai ga waɗanda ya kamata su karɓi bayanin nan kuma su fanke shi, kuma mun san irin gudunmuwar da za su bayar in suka fanci da bayani domin gina ƙasa da al'umma ƙasa. Cewa duk abinda aka yi nan za a iya yi nan, kuma kowa ya umfana a tabbatar da cewa an samu kariya a wannan cuta da ke addaban mutane ta COVID-19.
Amma ga ɗan majalisar wakilai Magaji Aliyu Da'u, ya ce ba wai hanyoyin daƙile cutar kawai majalisar ta mai da hankali wajen yi wa jami'an tambayoyi ba, sun ɗora akan haka.
Kin ga abin da muke dubawa shine ta wurare wajen guda hudu ko biyar aka ce ana samar da kuɗaɗe domin a samar da maganin coronavirus nan. Akwai kuɗi da aka ce an ware a budget na musamman, banda shi akwai kuɗi da aka ce wai su Dangote wai sun tara, kuma ba a kawo federal government ba, kuma kuɗin wai an ce yana babban bankin Najeriya. Akwai kuɗi da aka ce an kawo taimako daga ƙasashe daban-daban, su ma irin waɗannan kuɗin su waye suke aiki da su, kuma a ina suke? Wannan shine babun da muke neman bayani a wurin su.
Majalisar dokokin ƙasa ta yanke shawarar zama kowace Talata har lokacin da za a ɗage takunkumin zama a gida baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya, inda al'ummar karamar hukumar Rafi a jihar Neja suka gudanar da wani taron manema labarai na musamman domin shaidawa duniya halin da suke ciki na kisan gilla da 'yan bindiga ke musu kusan kowane lokaci. Ga rahoton da wakilin mu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Shugaban wata kungiya mai suna Jayawa a karamar hukumar Tarafi da ya jagoranci taron manema labaran, Alhaji Abubakar Baba Umar, ya ce lamarin fa ƙara ta'azzara yake, domin kuwa ko 'yan banga kawai guda 65 ne 'yan bindigar suka kashi a 'yan kwanakin nan.
'Yan banga kawai vigilant namu 'yan sa-kai masu taimakawa, idan waɗannan barayi suka zo an kashe fiye da mutum 65. 'yan bangan kawai daga kwana bakwai da suka wuce kai a takaice ko jiya din ga da nake magana an shiga garin Samga inda aka kaima wani gida hari su barayi mashin fiye da 30
ga abinda wasu daga cikin mazauna karamar hukumar tarafi ke cewa akan wannan al'amari
suna Abubakar Jibrin Madaka gaskiya akalla a garin Madaka da gefen Madaka da yake yan sa kai ne akalla daga lokacin da aka fara ka dauki hakimin da ƴaƴana guda biyu da nima na fitafitan ni karan kaina ta wando tsarara haihuwa uwata haka da fita akalla an kashe mutane sama da mutum 30
Allah ya gaba daga Ukuru Sambuga ko yau ma akwai wanda ya rusu
yau
din da kuma an harbe shi kuma an harbi maman shi an kuma saci sarakai da kuma uban yaron
duk gaba yan bindigan yau 30 nan masan shi
kware gaske
shugaban karamar hukumar tarafi Alhaji Ismaila Modibo ya ce kisan yan bangar da suke biya allowance yasa a yanzu ma ba su da wata madogara in banda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai masu dauki cikin gaggawa
ba abin da kai cifi ne wayannan bindigogi da barayi ke yawo da shi bindigogi ne da aka haramta rike shi a kasa da baki daya idan ba gwamnati ba babu wanda zai iya fada da masu wayannan bindigogi kasa ko dole ne a dinga kashe bikilanti su a wannan harka
kakakin yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya tabbatar da kisan waɗannan yan banga masu tarin yawa
Just as I said, we have been working together with the vigilantes and confronted these challenges. And unfortunately, some of these assignments we lost on vigilantes in an ambush. It's something we are aware of and we are working seriously to ensure that the Niger State.
Yace kamar yadda nace muna aiki tare da waɗannan yan banga domin tunkarar wannan kalubale. Amma abin takaici a cikin wannan aiki mun rasa wasu yan bangan a cikin wani yanayi na kwantan bauna daga yan bindigar amma dai muna yin wani abu domin kare lafiyar mutanen jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai
Corona virus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. In ma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma na ƴan maza. Duk sababin corona virus yau ga dange guri daya.
Madalla yayin da wasu gwamnatin jihohi a Najeriya suke ci gaba da tsawaita dokar zaman gida a kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus matan aure da dama suna fuskantar cin zarafi daga wajen mazajensu inda kungiyar lauyoyi mata a jihar Plateau ta ce yawan matan da suke kawo korafin cin zarafi ya ƙaru sosai daga Jos ga rahoto na musamman da wakiliyar mu Zainab Babaji ta aiko mana
Kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau ta ce ta samu karuwar rahotannin cin zarafin mata da dama a wannan lokaci da gwamnati ta buƙaci mutane su kebe kansu saboda takaita yaduwar cutar coronavirus. Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Plateau Madam Maria Izam ta ce mafi yawan rahotannin cin zarafin na aukuwa ne a tsakanin iyalai da dama ba sa zama tare.
Mun lura mun gani cewa yawancin su wanda suka samu wannan damuwan mata ne waɗanda ba su zaman tare da mazajensu wato mata ne wanda mazajen suna aiki a wani guri su kuma suna nan a nan Jos so yanzu da abu ya faru kowa ya dawo gida so ana kokari ne a ga yanda za a daidaita zama tare amma abun yana zuwa kaman sabon aure ne so sukan samu damuwoyi daban-daban damuwoyi kaman duke-duke har akwai wata wanda mai gidan ya daddake ta wai saboda wannan zaman da muke yi a gida ya ji ai bincike cikin kayanta sai ya ga paper wata takarda da aka rubuta cewa an kore yaro daya daga makaranta shine ya fara tambayoyi cewa ba ya tura kudin makaranta ba ya aka yi har yaro ya aka kore shi a makaranta shi bai sani ba so garin bincike kenan take kake kokari ta bayyana mishi dalilin da yasa bata iya ta biya a wannan lokacin ba sai ya shiga dukanta ya cire mata hakori ya tuke su mankanta har aka kwantar da ita a wannan babban asibiti ta so daga nan ne yanwan suka kira Fida cewa mu kokari mu shiga mu taimake yar uwar su kar a kashe musu yar uwa so da muka je asibiti muka ganta muka yi mata tambayoyi ta gaya mana cewa ga abin da ya faru mai gidan yana nan yana ta fushi mun kokari mu ganshi yana ta fushi muka doki maganan da ta dan samu sauki muka kai police station na Angulujos a wurin ne aka kira su aka kira mai gidan duk suka zo muka hadu a wurin aka tattauna har an gan kaman an samu surhu police dai suka sa dai su rubuta undertaking saboda su zauna lafiya sannan a ganyen da za a maganta saboda yanzu kotu suna rufe dan tana cewa ita tana wurin ya ishe ta ba yau bane ya fara kowane abu kadan baya iya ya jimre sai shiga duke-duke dan saboda haka tana so ne a rubu ta dan samu damuwa da tunani hawan jini ya tashi da susoron su so mun yi kokari mun hada ta da partners namu women doctors specifically wanda suke aiki a psychiatric department so ita wacce nan likitan ta ganta a tayi mata therapy na trauma sannan kuma muka sa cewa mai gidan ma ya samu ganin ita likitan don shi ma a samu a yi mishi trauma treatment
ya zuwa yanzu kun samu kaman irin waɗannan korafi-korafi sun kai guda nawa
a wannan lokacin gaskiya mun samu da sama da 10 kamar a ce 12
maza fa ba su kawo muku koki-koken cewa su ma mata sun musguna musu
babu mata da yara su ne muna taimaka musu kuma musamman mata wanda ba za su iya su biya kudin shari'a su ba
shugaban kungiyar mata lauyoyi reshen jihar Plateau kenan Mary Izam na nemi jin ta bakin wata mace da tace tunda aka fara dokar hana yawo a jihar Plateau mijin nata ya shiga dirkanta da duka
mai gidana yana ta bani rikici na je in bayar da CV na ne akan maganan aikina su jinda wurin aikina sai ya ga bini da police wai a kama ni da kawana wai muna iskanci kin mishi bayani ba haka bane ba zai yadda ba wanda bin ya yi yawa don ya shanke ni a wuya ina kusa mutu shi yasa na kai karin shi a A division na biker form
amma me yasa baki koma gidan iyayenki ba
na kai karin mai gidana a wurin mamana kuma sun buga mai gidana wai su bisu kawo mun police wai a kama ni
su Fida wato waɗannan mata lauyoyi din me suka yi tunda kika kai wannan ƙara a wurin su
mun samu mun je counseling ina zuwa kuma mun fada mun nan da mai gidana da muna yi so abun ya affecting mu mutuciya nan sosai
kina ganin kaman daga karshe za ku iya sasantawa domin ku zauna
mai gidana da zai canja ba
a jihar Nasarawa kuwa majalisar dokokin jihar ne ta yi rashin mamba guda Adamu Suleiman da ke wakiltar Nasarawa ta tsakiya bayan ya kamu da cutar coronavirus. Mamba mai wakiltar Kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa kuma shugaban kwamitin yada labarai a majalisar Muhammad Adamu Umadeku ya ce tuni 'yan majalisar suka killace kansu yayin da malaman kiwon lafiya suka fara gudanar da bincike kan lafiyarsu.
Bayan da gwamnati ta tabbatar cewa annobar ne ta afka da shi sai ta bada umurnin cewa kowa ya killata kanshi. Sannan kuma a zo a gwada mu kwana biyu kenan da ta shige an riga an gwada mu yanzu dai muna nan muna jiran sakamakon wannan gwajin da aka mana dan mun samu kanmu a cikin wani yanayi na annoban da nake ganin a rayuwar mu dai bamu taba tunanin wani abu mai kamar ne haka ba akwai dokokin da aka shimfida da kowa ya kamata ya bi wannan tunanin jayyaci din nan don Allah don Annabi al'umma su bi wayannan dokoki don a samu zaman lafiya lokacin da muke wannan kokarin campaign din nan muna kokarin mu ga cewa ko guda daya bai shigo Nasarawa state ba to yau da muka samu kanmu ba ma samu kawai a nan rashin lafiya ba har ya dauke rai to wannan ba karamin barna bane saboda haka mu kiyaye dan mu samu sayida
akwai wadansu matakan da ko kuma kudurori da wannan majalisa ta ku za ta sa musamman don karfafa dokokin da gwamnati ta riga ta gindaya
kwarai muna jiran mu kare wannan hutun ne in Allah ya damu ma kamar yanda majalisar abin nan na tarayya kaf sun fara kikiro da dokoki wanda mu ma dole zamu domesticate zamu kawo wayannan dokokin don mu domesticating din su a nan jiha don ya zama to mai amfani ma al'umma
wasu al'ummar jihar ta Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta samar musu da kayayyakin tsare kai daga cutar musamman ga waɗanda ke zaune a karkara
sunana Alhaji Ibrahim Bushasha shi alloba gaskiya ne to amma hanzari ba gudu ba game da shugabanni kowa yana da haƙƙin a masa gurgudu kin ga wannan kaddara ya zo ya same mu an yi feshin magani a House Assembly to kaga mu ma muna da haƙƙi muna da yanci kaga da iyaye a gari gaba ɗaya ko kuma duba waje da mutane suka fi yawan mu'amala abin da ya kama kasuwanni zuwa masallaci zuwa church wannan yunwan ma ya fi maganar corona baro din shi ma corona baro ne dan har ga Allah yana barazana ga mutane kin ga mutane wasu suna yanke jiki suna mutuwa da yunwa da talauci duka ministan su guda ne to mutane sun canja kamanni ya kamata a sa Allah al'amarin tunda mun sha faɗa duka mafasinjan lahira ne
sunana Bakola Nuna bukatar mu shine mu a kauyuka maganin na wanke hannu bai iso gurare ko ina ba to da haka muna badakar da su a nemi safili a wanke hannu a tabbatar kowane lokaci an wanke hannu
wannan yalle na sawa a fuska fa mutane na amfani da shi kuwa
eh akwai wanda suke amfani da shi abin ne dai ka san ya karanci kuma akwai wanda su ainihin likita suke bayarwa ba mu da isasshen shi
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar ta Nasarawa ta sanya dokar hana yawo na kwana uku a karamar hukumar Nasarawa ta kuma umarci al'ummar jihar su rika sanya kyallen rufe hanci don rage yaduwar cutar a jihar Benue kuwa gwamnatin jihar ce ta dakatar da wasu sarakuna guda uku bayan rikicin mallakar kasa a kananan hukumomin Oshongo da Gweta Gabas a jihar Benue da yayi sanadin rasa rayuka a wata sanarwa da ke da sanya hannun magatakardan gwamnan jihar Benue Tese Akase sarakunan da aka dakatar sun hada da Peter Ikium na Ishog da Age Kuhe na Mbasombo da wani mai unguwa daga Oshongo sanarwar ta ce tuni gwamnati tana da kwamiti karkashin shugabancin to na Kwande Ambrose Iyote da to na Sankera Abukin Shuluwa da sarakuna masu daraja ta biyu daga Oshongo Buruku da Mbako don yin nazarin dalilan tashin rikici tsakanin gundumar Mbasombo da Ishog sanarwar ta ce an kuma umarci to Chief Professor James Ayasi da ya nada wani kwamiti da zai tuhumi sarakunan kan laifin da ake zargin su da shi ya kuma bada shawarwari kan matakan hukunci da za a dauka kan sarakunan da aka dakatar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai labaran wasanni a takeice daga Ghana
wasanni a takeice
Sashin ɗan fasaha na Ashanti Gumfi sun aminci da ragowar kuma rage kashi 20 na albashinsu. Mai koyar da klubin ɗin wasa Thomas Duane ya faɗi haka. Ya nuna cewa ɗan wasan sun aminci su taimaka wa klubin wurin samun rangwame na irin hasarar da klubin ke yi a dalilin wannan cuta ta coronavirus wadda ya kawo wasan kwallon kafan kasar ta tsaya cik Ashanti Gold dai ta zama klubin farko a Ghana Premier League da ta amince da yin ragowa na albashin ɗan wasa a dalilin rashin yin wani abu a cikin lokacin shahararren dan wasan kwallon kafan kasar Ghana Abdulrazak da ake kira Golden Boy ya bayyana yadda kungiyar kwallon kafan kasar ta yi watsi da shi yayin da yake neman wannan aikin koyar da ita wasa jarumin ɗan wasan Africa 1978 ya bayyana cewa alatilas aka matsa masa ya tafi ya koyar da bangaren club domin kurun ya samu kwarewar da zai koyar da babban kungiyar kwallon kafa ta kasar yace ya soma ne da ASFA yannin Ghana Burkina Faso 1994 a lokacin ne yayi kokari ya sadu da chairman GFA na Brubatla ya bashi kungiya daya ya koyar amma yace faufau sai dai yantayya nemi kwarewa abinda yasa ya tafi ya koyar da ASFA yannin ga Abdulrazak yace a shekarar sa na farko a Burkina Faso sun zo matsayi na biyu a ligin din kasar sa'annan suka lashe kofin ya dima sau biyu kan ya koma ya koyar da Etoile Filante na Côte d'Ivoire ya ce ya ci gaba da ainihin koyarwa a Benin inda ya korar da Dragons de l'Equipe a nan ya ce League so biyu ya ce yayin da yake tare da Dragons ne hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta nemi ya zo ya zama mukaddashin mai koyar da Black Stars wasa wato coach Desina a shekarar ta 2001 yace a wasan su na farko da sun kakkara da Tanzania sun lashe su a gida sa'an nan suka samu shiga zagaye na gaba na gasar cin kofin Africa Radwan Lamuk tara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana
sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Niger a takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahru Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabbata wanda unzila fihi alqur'ana an sabbata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane a farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwal luwa wadda a kullun tana buƙatar mizani abinda zai ja ta rayuwar ta tafi daidai ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri babban abinda zamu magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alqur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in kauce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati ba zai iya ba annabi yace fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zama da cewa a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci yayi so idan Ramadan ya zo matashi ya zama da cewa ya zage ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaye annabi ta sadaka tayi lada yace gwalgwadan iyawarka a wata ruwa yace dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya
Madalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Fadar White House na shirin wargaza tawagar da ke tunkarar annobar coronavirus a kasar nan da wata guda. Wani babban masanin kimiyyar gwamnatin Amurka ya kwarmata korafi yana zargin jami'ai da yin ramuwar gayya a kansa a dalilin dagewa akan amfani da shawarwarin kimiyya tare da ganin hukuma ta dage wajen yakar COVID-19. Yankin kudu maso gabashin Asia na kokarin kaucewa shiga yanayin karancin abinci a tsakiyar annobar COVID-19 kamar yadda suka shiga a shekarun 1930.
To masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku jo su abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'az da ta karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.